Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da wannan safiyar Talata 17 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sangina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko Baballe a bada karin labarai.
Murtala, ana tsammanin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon. Rundunar sojin Amurka ta ce ba ta samu umarnin rage yawan dakarunta a ƙasar Afghanistan ba. Sannan mayakan 'yan aware na yammacin ƙasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya sun gudanar da wani taron horarwa ga 'yan jarida a Najeriya akan yaƙi da cin zarafin mata.
To kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashi ki tafi gidansu tashi ki kaza.
A jihar Borno kuwa gwamnan jihar ya koka akan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da gallazawa al'umma da sunan aikin samar da tsaro a jihar mai fama da ayyukan kungiyar Boko Haram. Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da ake tsammanin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon, fadar White House ta maida hankalinta a majalisar dattawan kasar da 'yan Republican ke da rinjaye, inda shugaban kasar zai fuskanci shari'a a farkon watan Janairu. Shugaba Trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya, tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar Democrat. A wannan makon jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilan Amurka ake tsammanin za su kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump akan tuhumar yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da kuma hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu. Shugaba Trump zai fuskanci shari'a a majalisar dattawan Amurka, inda 'yan Democrat suke so su ji daga ƙarin wasu shaidu, cikinsu har da mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da tsohon mai ba da shawara kan tsaron ƙasa John Bolton. Yanzu da binciken yake komawa zuwa 'yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa, fadar White House ta canja dabarunta gaba ɗaya. Suna aiki yanzu haka da jagororin 'yan Republican don a yi sauri a kammala shari'ar, kana a rage irin ɓarnar da za ta yi a siyasance. Rundunar sojin Amurka ta shaidawa muryar Amurka jiya Litinin cewa ba ta samu umarnin rage yawan dakarunta a ƙasar Afghanistan ba, ta kuma ce ta kudura aniyar ci gaba da haɗa hannu da Afghanistan a yunkurin samar da tsaro. Sai dai jami'an Afghanistan sun tabbatar wa da muryar Amurka cewa Amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga ƙasar, biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin ƙasashen. Ranar Asabar wata kafar watsa labaran Amurka ta laburta cewa gwamnatin shugaba Donald Trump tana shirin sanar da rage yawan dakarun ƙasar da ke Afghanistan a mako mai zuwa da kimanin 40,000. Wani kakakin rundunar sojin Amurka ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a rubuce cewa ba a gayyada lokacin janyewar ba, kuma izuwa yanzu rundunar ba ta sami wani umarnin fara janye dakarun ba. Mayakan 'yan aware na yammacin ƙasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi a wani yunkuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa. Wani ta yi alkawarin kubuto da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben, yayin da suke cewa dole zaben ya zama mai inganci. Ɗan shekaru 51 da haihuwa kuma malamin makaranta Wilson Bate ya ce 'yan awaren dole su sako 'yan ƙasar Kamaru da ba su ci ba ba su gani ba, waɗanda suke so su gudanar da abin da ya kamata da ƙudurin tsarin mulki ya tanada musu.
It's embarrassing. I feel very bad that politicians should be kidnapped for simple.
Wannan abun kunya ne kuma ban ji dadin cewa ana garkuwa da ƴan siyasa ba kawai saboda suna so su aiwatar da haƙƙinsu a matsayin su na ƴan ƙasa. Gwamnati ya kamata ta yi dukkan abin da ya kamata ta tabbatar cewa akwai wuraren da za a aiwatar da tarukan siyasa, kana su tabbatar sun samar da cikakken tsaro a wannan zabe mai zuwa. ‘Yan awaren suna ta gwabza fada tun a shekarar 2017 nan su raba arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin Kamaru da suke magana da turancin Ingilishi daga sauran ƙasar da ɓangaren da suke da rinjaye da suke magana da Faransanci. Sace-sacen suna zuwa ne a lokacin da ‘yan majalisar Kamaru suke wani taro don yin muhawara kan bada wani matsayi na musamman da shugaba Paul Biya ya bada umarnin a yi da nufin warware rikicin ‘yan awaren. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a tsakiyar Sulawesi sun ce suna ci gaba da farautar wasu mambobin ƙungiyar masu fafutuka da ake zargin sun kai hari a ofishin ‘yan sandan yankin a makon da ya gabata. Hukumomin lardin Indonesia sun ce kungiyar da aka fi sani da suna East Indonesia Mujahideen wato MIT ce ta kai harin na ranar Lahadi da ya halaka ɗan sanda ɗaya. Wasu ‘yan bindiga guda biyar sun kai hari akan wasu ƙauyawa kuma suka yi garkuwa da su da kuma wasu jami'an ‘yan sanda. ‘Yan sandan dai suna kan hanyar dawowa daga sallar Juma'a a wani ƙaramin masallaci a kusa da ofishinsu da ke ƙauyen Salubanga a tsakiyar Sulawesi a cewar jami'an ‘yan sandan yankin. Sai dai jami'an yankin sun ce maharan sun tsere daga wurin da suka kai harin. An rawaito cewa waɗanda aka yi garkuwa da su sun kubuta daga wurin da ‘yan bindigar suke ta musayar wuta tare da ‘yan sanda. Prime Minister India Narendra Modi ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu yayin da masu zanga-zanga suke ci gaba da nuna rashin amincewarsu akan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu suka suka kira dokar nuna ƙiyayya ga musulmi da kuma wani ɓangare na nuna fifiko ga addinin Hindu manufar jam'iyyar Bharatiya Janata take ta ƙara yaɗawa. Ɗaliban manyan makarantu a garuruwa kamar Mumbai da Chennai da kuma Bengaluru sun fantsama a kan tituna jiya Litinin kwana ɗaya bayan da jami'an ‘yan sanda suka kutsa kai zuwa cikin wata mashahuriyar jami'a a babban birnin ƙasar India New Delhi da suka harba hayaƙi mai saka ƙwalla suka jirkita ɗalibai da dama. Shugabannin jam'iyyar adawa sun fito wata zanga-zanga a jihohi da dama yayin da ake ƙara samun tashin hankali a arewa maso gabashin ƙasar da fusatattun masu zanga-zanga saboda damuwar cewa sabuwar dokar za ta ƙyale dubban bakin haure ‘yan Hindu su mamaye yankin.
Muhammad Hafiz Baban nake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa ana ci gaba da samun yawaitar cin zarafin mata musamman a ƙasashe masu tasowa a nahiyar Afirka ciki har da Najeriya duk da fafutukar da hukumomi da kuma ƙungiyoyi suke cewa suna ta yi. Wannan ne yasa ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU tare da tallafin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na Spotlight Initiative kaddamar da yekuwar yaƙi da wannan matsalar a jihohin Lagos, Adamawa, Sokoto, Cross River, Ebonyi da kuma babban birnin tarayya Abuja. Ibrahim Abdulaziz ya halarci wani taron fadakar da ‘yan jarida a zaman wani sashe na shirin a Najeriya da aka ware wa kuɗi dalar Amurka miliyan 40.
Mr. Shola Opodu da ke cikin jami'an shirin na Spotlight a Najeriya ta ce ko dole ta tsaye muddin ko ana son kulliya ta biya kuɗin sabulu. Mun haɗu domin haɗa ƙarfi da ƙarfe da ko ‘yan jarida da mu yaƙi da wannan matsala ta cin zarafin mata da kuma ƙananan yara wanda hakan ke nufi za mu yi aiki tare a waɗannan jihohi da aka ambata kuma shirin na shekaru hudu ne a yanzu, a cewar jami'ar Mrs. Shola Opodu, da yake tsokaci tsohon shugaban hukumar kula da kafafen yaran labarai ta Najeriya NBC Dr. Ladi Bako, ya ce fa aiki na gaban mai gona.
To na bada shawarwari masu ma'ana wanda suka shafi bangaren gwamnati, bangaren iyalai, bangaren su wadanda ake cin zarafinsu da kansu, kuma duk kungiyoyin mata da sauran abubuwan da ya kamata su sa a gaba garin neman su kwace haƙƙin mata da yara, saboda abu ne wanda ya zanta ne kwanan nan sai ka ji duka ko hadda jin ba mutum ciwo, rauni kala-kala suka iske ma har mace ta zauna tana kuka dare da saboda wannan halin da take ciki, in ta ce gidan uwayenta sai a ce mata koma gidan mai gidanki.
Shi ko wannan magidancin Malam Aliyu Muhammad dan Mumuye ya ko nuna takeicinsa game da yadda ma wasu magidanta kan ci zarafin iyalansu.
To kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashi ki tafi gidansu tashi ki kaza, wani lokaci ma zaka je ka ga mace tana shayarwa amma miji tsabar rashin tausayi zai fita zai je ya ci abinci ya koshi a waje ya batta ita, kuma ga yaron da yake zugan nono a jikinta ga wasu ababe dai na dawainya daban tana bushe, da zara an tambaye ta za an tambaye ce tana shayarwa ne, ka san mata suna shayarwa ba su kiba.
To wai ko me ɗan jaridan ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu gama da ta bakin wani da ya halarci wannan taro?
Na farko dai sunana Umar Dankano. A wannan taro da aka yi kan cin zarafin mata da yara kanana yana da muhimmanci a rayuwar dan adam, ba ma kamar a kasan mu Najeriya da Afirka gaba daya, saboda gaskiya bismillahi akwai karancin ilimi, kuma mutane ko kuma ma'aurata suna amfani da wannan dama ta cin mutuncin matan da suke tare da su a dalilin cewa suna auren su ko kuma ta wata hanya da bai kamata ba. So kaga wannan bita da aka yi mana ta dada harzikar da mu na yadda za mu nuna jajircewar mu da gogewar mu ta wajen wannan aiki da muke yi na wayar da kan jama'a, saboda a san illolin shi kuma a san matakan da gwamnati da su mutane na al'umma za su dauka, saboda gaskiya abun ya kazanta sosai. Bitar ta zo kan gabar da ya kamata.
Koma da menene in yi magana kan cewa idan aka bi ta barawo to kamata yayi ake bin ta mabisawu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya koka akan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da musgunawa al'umma a jihar da sunan tabbatar da tsaro. Gwamnan wanda ya bayyana haka sa'a da yake marhabin da ministan tsaro Major General Bashir Salihu Magashi mai ritaya, ya ce da sauran rana aka ba domin kuwa har yanzu jihar na fama da ayyukan 'yan kungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Our marketers were denied access of selling their farm products, selling their fish.
Yace an haramta ma yan kasuwar mu harkokin kasuwancin su da saida amfanin gonar su da sana'ar saida kifi da saida shanu, duk da sunan samar da tsaro. Bisa girmamawa, ya kamata jami'an tsaro su sake tunani a kai, a cewar gwamnan.
Three local government areas are very key. One is Kukawa local government.
Yace a kusuran hukumomi guda uku masu muhimmancin gaske wanda suka hada da karamar hukumar Kukawa da garin Baga da Kuraskawa da kuma cikin garin Kukawan kanta, da dole a sake karbo su ya kuma kasance akwai jami'an tsaro a cikin su.
Right now we have over 500,000 population in Maguno without doing anything.
Yace a yanzu haka akwai mutane fiye da 500,000 a garin Maguno da ba su da ayyukan yi, da wasu 300,000 a garin Gajiram da 150,000 a garin Mobar, wanda dukkanin su ba su da abin da suke yi, kuma wannan babban barazana ne mana, kuma ana iya saka su cikin aikin 'yan Boko Haram cikin sauki, wanda mafita zai kasance mana da wuyan gaske. Ya ce a yanzu hakan 'yan kungiyar Boko Haram na garin Tumbos duk sun mabuyan su, kuma sun inda suke, kuma a shirye muke mu ba ku bayanan inda suke, kuma idan ba an share wannan gari na Tumbos ba za a samu zaman lafiya ba arewacin Borno.
We have to be self-courageous now. We can't open the road one day.
Gwamnati yace ya kamata mu zo masu jajircewa don bai kamata a ce an bude hanya kwana daya kuma a ce an gungiyar Boko Haram sun zo sun haɗu mutum daya zuwa biyu washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar ba wannan kamar muna ja da baya ne ko kuma muna mika kai ga yan gungiyar Boko Haram a cewar gwamnati jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum inda farko dai sai da ministan harkokin tsaro mai zanar Bashir Magashi mai ritaya ya shaida gwamnati jihar Borno cewa ya zo ne don ta kula zangantaka tsakanin jami'an sojojin Najeriya da kuma sojojin kasar Chad da yanzu hakan ke ci gaba da yaki da yan gungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chad.
Nigerian government is doing its best to provide the resources, both human and capital and equipment, to ensure this work is done properly.
Yace gwamnatin Najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaki da kudade da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na yan gungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kwa gaida Haruna Dauda Biyu. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwar mu da kowa a sabon shiri na Saka mai wuya.
Biliyon 18 wadda gwamnatin tarayya ta maido ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon 18 din nan har yanzu gwamnati bai mana bayani ba? Bai ma majalisa bayani ba.
Su ma da kansu yan adawa suna da membobi nasu na bangaren party su suna na majalisa. Me yasa ba su yi magana ba?
Shi yasa ma aka samu takaddama har aka kige kakakin majalisa.
To wannan dandano ne na shirin da muke fatar fara kawo muku shi in Allah ya kai mu rana wa cewa wato Talata mai zuwa kan dambarwar siyasar jihar Taraba dake Najeriya. Inda a kwadakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisar dokokin wannan jiha din. To amma a yau kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jamhuriyar Niger. To sai dai kafin mu je ko ina ma muna son mu fara da yawa daukacin dukkan al'ummar wannan muhimmiyar kasa makwabciyar Najeriya ta'aziyar babban rashin da aka yi a makon da ya gabata. Wato ranar Talata da ta wuce na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka halaka mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Niger din da kasar Mali. Allah ya ji kansu ya rahamshe su kuma Allah ya kara tsare sauran waɗannan kasashen namu na Afirka baki daya. Idan kana biye da muhawarar da Sulaimani Barma ya shirya tsakanin Sanin Muhammadu na PNDS tarayya wato jami'a mai mulki yanzu a Niger da kuma Bana Ibrahim Kazana na jami'ar adawa ta Lumana, kasancewa muna magana ne game da dawowar tsohon Prime Minister Niger da kuma jigon adawa na ita jami'ar Lumana din Hama Ahmadu, wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jin kaɗan bayan rasuwar mahaifiyarsa kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yare domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira din. Abinda 'yan Nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali ba ne tunda doka ce aka kyale ta yi aikinta.
Sunana Alhaji Dauda Tankama, mataimakin shugaban kungiyar Kadet, kungiya mai kokowa da kare haɗin ɗan adam da demokaradiyya a jamhuriyar Nijar. Duka tsarin ƙasarmu akwai abin da ya tanada cikin irin wannan al'amura, misali ƙuduri na 116 da na 117 wanda yake magana 117 shine ke magana cewa hukuncin doka yana hawan kowa, kowa ɗan ƙasa ne, farar kula ne, jami'an tsaro ne, mai tushe ma ne, kowa da kowa ne nauyin yana hawan kanshi. Don haka kamar yanzu tun da magana wannan an riga ne an yi ta an yi shari'a an kare an yi hukunci. Kotu ta yi hukunci ne, yana gidan fursuna ne, Allah ya sa bai lahaya wannan tafiya da kishinta bai dawo ba. Yanzu Allah ya sa ya dawo kenan, har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake ya koma gidan kurkuku. Don haka mu a ganinmu na kundurar Allah wannan abu hannun shari'a ne.
Ni ne Malam Attahir Danduwa, shugaba na kungiyar nan wadda ake kira Sabon Salo. Malam Hamma yana iya zuwa ya je yi kaso ɗin shi wata 7-8 da yini saura, kenan yana iya hutawa. Koma doka bata ba shi daman ya yi takara na shugaban ƙasa, mai yana da iya hutawa ya zo ya je ko'ina da ko'ina ya je ya yi farfagandi a ko'ina da ko'ina ya ce a zaɓi wanda ya ga dama. Wannan abu mu a yanzu yadda muke ganin shi abu ne na siyasa kurin. Siyasa ce ta maido wannan Hamma Ahmadu cikin ƙasar nan.
To haka ne, to muhawara da zamu kammala a yau za ta tashi ne daga inda shi su da din yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe yan adawa Niger ko ba su tabkace shi ba wajen kulla ko kuma kalla faransu akan mutum guda talau a hadin idan ana magana zabi mai zuwa.
Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa yan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe. Na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu da ke fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article din nan.
Kasan kasaga mun imani cewa wani abu ko kwana goma campaign na kwana goma ya isa ma ɗan adawa tunda akwai wa'anda sun kai ma ɗan adawa sun kai mana campaign su ne ɗan tarayya
ta wace hanya
tunda dai da sun ka dauki milkin ga Niger ita ce kutar ko cikin kasashen duniya yau an kai shekara goma ana milki har yanzu kun mu ne baya yau dazu da yake cewa an gyara mu ɗan Niger a sun gyara mu kansu yanzu in ka huta waje Malam Sule kaga ɗan Niger na hucewa ka tambaye shi kace menene ganin shi menene an kai mai na alheri cikin
har yanzu yan adawa ba ku yarda cewa gwamnatin ta isa
ta yi ba abinda suke hana muna shine su suke yi da in sun in mun ce musu a Niger bata sauya ba sai su ce mana ya mai ba Niger bane alhali ko in suna son su gwada mutane lallisin aiki sai su dauki duk abun ga exchanger guda biyu aeroport Radisson Blue duk tikin ya mai yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya to yau mu ba kai ma ba mu yi campaign mutane Allah waɗanda sun kai ma abinda an kai shekara goma yau babu ɗan Niger illa irin su sahannin da ke iya cewa kasar gabas tana cikin kwanciyar lafiya babu hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi amma baka iya cewa yau abin ga Niger na cikin kwanciyar lafiya ko jiya ma sai da an kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da Mali har nan da an kashe sojoji da sun ka wuce 30 kenan mun abin da mun ka sa gaba shine cewa dole ne za mu zo bisa kan teburin
ina maganar takarar Hamma ganin cewa ga halin da yake ciki
kusan yau da zai yi maganganu wanda ba gaskiya bane wannan harka da ta Hamma an tunkare shi ne da cewa akwai harka jarirai abinda mutane ba su gaya ma ɗan Niger da kuma masu sauraron mu a ketare hukuncin da an kai mai hukunci ne pour complicité de faux en écriture publique kenan sai da an kai shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani kuma hujjoji da sun ka sa an ka kama shi an ka nemi kama shi 2014 kenan yau in ana ma magana a ga mutane gaskiya Hamma za ya takara ni mun imani cewa ni dan modern falumani ne jiya yau gobe Hamma ne dan takaran
duk da cewa ana ganin kamar article with din nan ba zai bar shi yayi ta ba
wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sai kun ce wannan tabbat ne mun bar su da wannan ra'ayin su mu ra'ayin mu na militantin modern falumana Hamma Ahmadu shine dan takaran
kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kumya sai shi
partikin mu yi congress ko mu yi declaration dewa da mun ka sheda ma ɗan Niger dan takaran mu shine Hamma Ahmadu yau gobe banda gobe shine dan takaran
to ku bari mu je zagaye na karshe kan maganar sulhun nan shin a zahiri a yau sahani menene abinda kuke bukatar ku ga yan adawa sun yi wanda kuma zai bada damar ku amince da dukkan bukatun su a shiga cikin wannan tafiya
sole ni abin da nake son in ce insha Allah mu fatan mu su zo su yi zama tare da sauran 'yan uwansu na majority don a samu sulhu bisa ga korafe-korafen da suke can suna da saboda wannan abun ni ga nawa gani shine zai girmar da su yani a matsayin su na 'yan adawa a matsayin su na 'yan siyasa ai yanzu ce wanda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin Yamai na Yamai eh bitirin kinmu ce ta ƙasa gaba da basket ce capital kin namu me ai bai zan tambaye aikin da aka nan ga cikin jahohi na kasa yani bisa program kin da ake duka wani na jiji December kuma ina zuwa dai ai amma ko kowa ya kawo shi ai kasa ta in continuity amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka dan ga yayi wanda tension yayi a lokacin sa kuma wani abu tannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka ce a kauye wanda zaka ce a Niger wanda zaka zo ka iske baka iske wani abu da gwamnati sai ba in kun ana zance dai ko ana zancen siyasa mutane su suna sa son rai
mu ne ku tarwa ne
son rai don tulo fasan dai to in kun ka ko in kuna son wanga kina ai kamata ai ku wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku kara kawo gudun bayan ku kukar ka ku sa ku dan saboda yani abin shi sauya amma ku sai ku koma kullun kuna san ma abin ya koma ba to naji in an ka hidda mu ma Niger suka dauki mulkin daga ƴan majority suka dauka suka ba ku an ha me za ku kun ga kowa ya gane ku
da adawa na ganin kamar idan kuka kuskura aka hadu a zaben nan za ku sha mamaki
zaben ho zuwa gashi fa abin da suka danga hudi inda gaske ne ai ƴan kasa suna nan ai ƴan kasa na ka dauka amana su saba mutane
kuna ganin naku dan takarar zai iya
kai wannan ikon Allah saboda mu mun yi abin da muka bugun gaba da shi wanda mun yi ma mun tafsa mai Niger dusa amana da suka dauka suka ba mu da alƙawlan da shi gaban kasa Alhaji Muhammad Isu ya dauka
yanzu kasar sa hannu inda ba kasar ga kai sanun dan PNDS kana da bakin da ke iya zance bisa kan handama kai mu huda da muke ji ana handama ma sai a ce wane an zarge shi da cin miliyan guda miliyan biyu yau ba a zancen miliyan ko miliyar ne ake zance
to masararo anan muka zo karshen wannan fafatawa da ta hada Bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumala da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tare mai mulki a madadin jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto dake Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen Hausa sai Nasiru Tankari da ya hada mana sauti ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
kage shi kuma malamai to kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin ƙarshe ne ita wannan muhawara ta musamman da Suleiman Muni Barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar Niger din kuma kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wace yau zamu koma cikin Najeriya ne mu liƙa jihar Taraba
a jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba
daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
babu abinda gwamnatin Taraba take in banda haddasa fitina
to muna fatan za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwamza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ita take mulki baki daya yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger wato Sahanin Muhammadu na PNDS tarayya da Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau a cikin yami aiko mana ita a nan Washington muka kawo muku ita a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a nan Washington din dake fatan mun barku lafiya
ta gaida na Sokoto da jama'ar sa da shirin suna tsaka mai wuya har yanzu dai kuna tare da tashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice
yayin da ake tsammanin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a cige shugaba Donald Trump a wannan makon Fadar White House ta mai da hankalinta a majalisar dattawan kasar da 'yan Republican da ke da rinjaye inda shugaban kasar zai fuskanci shari'a a farkon watan Janairu. Shugaba Trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar Democrat. Rundunar sojin Amurka ta shaidawa muryar Amurka jiya Litinin cewa bata samu umarnin rage yawan dakarunta a kasar Afghanistan ba. Ta kuma ce ta kuduri aniyar ci gaba da hada hannu da Afghanistan a yunkurin samar da tsaro. Sai dai jami'an Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga kasar biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin kasashen. Mayakan 'yan aware na yammacin kasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da kananan hukumomi a wani yunkuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa. Gwamnati ta yi alkawarin kubuto da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben.
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hanti karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin labarai da rahotanni da shirye-shiryen mu da ma wasu wasifanku sai dai kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Bello Aliyu Bangi da kannansa Umaru da Siddiku da Mataru da dukkan sauran dangi dake Bangi ta jihar Niger da kuma sanyin na ta jihar Sokoto bisa rasuwar mahaifinsu Malam Aliyu Umar da aka sani da Malam Aliyu Liman wanda ya rasu jiya a garin Bangi ta jihar Niger. Allah ya ji kansa da gafara ya kuma ba mu hakurin jure rashi. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Malam CD sai kuma injiniya mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke muku sallama a huta lafiya.
VOA Afrique,